In the room, my patience, I die. Hat the pom poms, call me dada. Kiss the pom poms, Uchi Wala. Praise the father, praise the father. Praise Gina, Lisa, Frida. And all just sit in the back of the Beamer. Puffin' the la la, smoking the reefer. HB shotgun, rolling the Keisha, Keisha. I got a camera in Booba, we lay low. We had our first kiss near the equator. My mama say, mama sigh, mama sister. And this thing may never get a day off. Back in Paris with Alex for dinner. Smoking a Cuban, boy, keep your chin up. The girl in the blue dress look like a winner. Caught my eye in the back of the mirror.
Da 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 da